الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 27 ga watan safar shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 8 ga watan 12 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatul wasidiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am yaro in mai hankali ne wanda ya san menene sallah ba zai yanke ba ya tafi ba a fitar da shi daga sahun gaba bayan limami shine ake so waɗanda suke balagaggu masu hankali su tsaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha manzon Allah yace balagaggu masu hankali daga cikin ku manzon Allah yace su kusance ni dan haka bayan liman na manya ne ba na yara bane ba amma baya nuna cewa yaro din ya hankalci mecece sallah ba zai yanke ya tafi ma'ana a fitar da shi daga sahun gaba in ya riga yayi kazawwa sahun gaba shi yafi cancanta game da tsayawa nan na'am wai misali diyan wasa na yara kamar misali diyan kufe wannan ita halakci bakin gwalgwadon yanda yara yan mata za su yi wasa da ita wannan shi matsayin halakci ne yana daga cikin sura wadda aka tuge domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka kawo Aisha Allah ya kara mata yadda gidansa takan yi wasan diya-diya ita da yan mata na yaran Madina har ma in sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo sukan watse wannan dalili ne wanda yake tabbatar da halaccin kenan wasan diya-diya ma'ana na yarinya karama kenan wannan sura ita wannan tana daga cikin abin da aka toge da kuma na biyu shine sura wadda take ta darura kamar ta fasfor ko karti zandice hoton da za a yi wannan shi ma ya halatta gwalgwadon kenan iya abin da darura ta halatta amma bayan haka duk wani hoto da mai inuwa da mara inuwa haramu ne na'am kamar mi wai dangane da rashin halaccin dan birni ya jibinci sayar ma ba kauye kayansa ko kuma idan ba kauye yana nihin sayan kaya dan birni ya ce masa kawo inje in saya maka dan kada a bige hancinka kwarai wannan abu ne wanda bai halatta ba kamar yadda bayani ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana wala yabi hadirul libal hadisin na cikin sahihai manzon Allah ya ce dan birni kada ya jibunci sayar ma ba kauye kayan da ya kawo kuma haka kada ya jibunci sayar masa domin lafazin albay yana daga cikin zawatul abudat yana daukan ma'anar saya kuma yana daukan ma'anar sayarwa da yace wala yabi hadirul libal kada dan birni ya jibunci sayar ma ba kauye kayansa kuma kada ya jibunci sayan masa amma in shi ba kauyen ya nemi ai masa nasiha a gaya masa yanda farashi yake to wannan kuma ya zama wajibi ai masa nasiha a gaya masa kayan nan fa ga yanda ake sayar da su ko kuma kayan nan ga yanda ake sayan su to shine dan uwa yake cewa ina matsayin dillalai da sukan karbi dabobi na kauyawa in sun kawo wato su jibunci sayar musu da wannan dabobin baya halatta an gane ku duk wani abun da ba kauye zai kawo to baya halatta dan birni ya jibunci sayar masa da wannan kaya ya zama masa dillali kar mu manta bayani ya gabata a darasin mu na Bukhari wani ba kauye ya zo da taguwar shi wajen Talha ibn Ubaydillah yace masa ya kai ya sayar masa da wannan taguwa ta ce sai yace masa a'a yace bazan tafi ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da haka amma je ka kasuwa yanda aka taya dabbar ka kar ka sallama sai ka shawarce ni in baka shawarar da ta dace to dan haka wannan baya halatta amma in shi ba kauyen a ganin damar sa ya kawo kaya ya aje maka yace wani zan bar maka wannan kayan ka saida musu to wannan kuma ba laifi bane ba amma kai ka karbi kayansa da sunan ka sayar masa to wannan baya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana hikimar shine yake cewa da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd ku bar jama'a ku rabu da su su sayar da kayansu da rangwame domin ubangiji ta'ala shike azurta junan su da juna shi yake azurta shashin su daga shashi a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala bayani ya gabata akan wato aqidar ahlus sunna wal jamaa game da sahabban matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqidar ahlus sunna wal jamaa game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su babu warewa tsakanin wance da wance kamar yanda Allah ya tabbatar mana a cikin Alkur'ani matsayin su uwaye ne na mu'minai matsayin mahaifa suke gare mu ta fuskar girmamawa da darjantawa da ba su matsayi amma ba ta fuskar kadaita ba wato ba ta fuskar kadaita ta fuskar kadaita to daidai suke da duk wasu mata waɗanda suke ajnabiyat baya halatta mutun ya kadaita da mata da mace daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai ba dan uwanta bane ba wanda yake muharrami kenan da ubangiji ta'ala yace mana annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim sai yace wa azwajuhu ummahatuhum ubangiji ta'ala yace matansa yace ummahatu matsayin uwaye suke ga mu'minai kenan ta fuskar al-ihtiram wa ta'zim kenan girmamawa da darjantawa dole ne mu girmama su dole ne mu darjanta su amma ta fuskar kallo ko kuma kadaita to wannan baya halatta mutun ya kalli mace daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kallo wanda yake na shahawa ko kuma kadaita da su kamar yanda duk wata mace wanda ba muharramarka ba haramun ne ka kalle ta to shi a ƙarshe bayan malam ya zano mana yake cewa kuma sannan wato ahlus sunna wal jamaa sun yi imani da cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin mata suke gare shi a gobe kiyama a gidan aljanna kamar yanda matan sa ne a nan duniya to haka matan sa ne wanda ubangiji subhanahu wataala ya tanada masa a gidan aljanna wanda dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da haka bayani ya gabata shine malam sai ya ringa cewa balantana ma Khadija Allah ya kara mata yadda wadda ita ce mahaifiyar mafi yawan ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya adadin ƴaƴan da Allah ya azurta shi da ƴaƴa 7 a cikin ƴaƴan sa 7 shi da gaba daya wato ƴaƴan Khadija ne maza 2 mata 4 mazan akwai Al-Qasim akwai Abdullahi shine ake kiran shi Abbayyi ko kuma kace Abbahir sannan matan wato babbar ita ce Zainab sannan Ruqayya sannan Ummu Kulsum sannan Fatima Allah ya yarda da su sannan dan sa na cikon 7 shine Ibrahim wanda da ne na kuyan gashi Mariya Allah ya yarda da su gaba daya sannan kuma malam sai biyo baya baya Khadija ya bayyana matsayinta domin ita ce farkon wanda ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin jimillar mata gaba ɗaya na wannan al'umma Khadija ita ce farkon wanda ta yi imani da Allah da manzansa sannan ta taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan lamarinsa menene lamarinsa wannan manzanci da Ubangiji subhanahu wata'ala ya dora masa Khadija ta taimaka masa da ranta da dukiyarta domin isar da wannan sako dan haka malam sai ya ce wa kana laha minhul manzilatul adiya wato matsayi madaukaki ya kasance ga Khadija game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da wani matsayi wanda sauran matan shi basu ribanta da wannan matsayi ba sannan sai malam sai yake cewa wasiddiqata binta siddiq yace balantana ma kuma wato wadda ta kai matuka a wajen gaskatawa kuma diyar wanda ya kai matuka a wajen gaskatawa shine Abubakar Allah ya kara masa yadda an gane ko diyar sa kenan Aisha sai yace allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada game da ita yace fadlu Aisha ta ala nisa ka fadlu saridi ala sa'ir ta'am manzon Allah yace fifikon Aisha akan sauran mata wato kamar fifikon Al-Sarid wato abincin da ake kiran shi Al-Sarid idan aka ce Al-Sarid ita ce gurasa wato idan aka mata miyar nama kenan an gane ku domin nama shine shugaban dukkan wata miya domin duk miyar da ke akwai nama a cikin ta to dandananta ya bambanta da kowace miya dan haka kamar yanda nama yana daga cikin kayan dandano wanda sai ya kai matuka a nan duniya to haka a gobe kiyama dan aljanna na daga cikin ni'imomin da Allah ya tanada musu akwai nama kamar yanda yace wala hamin qayri mimma yashtahu shine yace ka fadli saridi ala sa'ir ta'am wato kamar fifikon wato gurasa da miyar nama ala sa'ir ta'am wato akan sauran abinci wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana fadala ta Aisha akan sauran mata illa kasancewar kamar yanda bayani ya gabata da yawa daga cikin magabata sun tafi akan cewa a wannan hadisi babu wajhud dilala fuska ta kafa hujja akan fifikon Aisha akan Khadija kamar yanda Ibn Qudama Allah ya ji kansa da Ibn Hajar da wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa Khadija Allah ya kara mata yadda wato ta fifice Aisha a wajen matsayi na daraja domin wasu dalilai masu yawa wanda sun wuce a lissafa sannan malam a ƙarshe sai yace wa yatabarra'una min dariqatir rawafid yace ahlus sunna wal jama'a suna kubuta game da hanya ta ar-rawafid wato sune ƴan shi'a ar-rawafid jam'i ne na rafida rafida kenan ƴan shi'a kamar yanzu daula ta Iran a yau daula ce wadda take ta rafida sun samu wannan suna lokacin da daga cikin jikokin wannan Zaid ibn Ali suka tambaye shi suka ce me zaka faɗa game da Abubakar da Umar sai yace ministoci ne na kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana matsayin su da darajar su suka ce in ma ka raba hanya da su mu kasance tare da kai ko kuma ka jibince su mu kuma mu raba hanya da kai yace subhanallah yace yanzu waɗanda suke fadawan kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan raba hanya da su daga wannan lokaci sai suka ce rafadnaka ma'ana ba mu ba kai daga nan malamai suka lakanta suka lakaba musu wannan suna ake kiran su rafida saboda su duk wanda ya jibinci Abubakar da Umar to ba su ba shi dan haka daga cikin aqidar su suke cewa la wala illa bi bara ba maganar jibintar ahlul baiti kace wai kai masoyin iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne sai ka raba hanya da Abubakar da Umar da ƴaƴan su Aisha da Hafsa da sauran sahabbai to shi ne yace wai tabarrauna min dariqatir rawafid wato sukan ahlus sunna wal jamaa sun kubuta sun raba hanya game da hanya ta ar-rawafid wato ɗan shi'a alladhina yubghiduna sahaba waɗanda suke kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waya subbunahum kuma suna zagin su wanda su sun mai da zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibada ce a wajen su zagi na safe daban ne yamma daban daga cikin addu'o'in su akwai addu'ar da suke la'antar Abubakar da Umar cikin azkarus sabahi wal masanas da sahi su la'anci Abubakar su la'anci Umar sula'anci ƴaƴan su Aisha da Hafsa haka da yamma haka wanda sun mai da abin ibada ne to ahlus sunna wal jamaa ba su ma'ana ahlus sunna wal jamaa sun kubuta daga wannan hanyar maganar kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko zagin sahabbai to wannan ba aikin ahlus sunna wal jamaa bane kuma ba su ba duk wanda yake kiyayya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balantana ma mutumin da ke fallasa sahabbai yana zagin su yana aibanta su sai yace wa tariqatin nawasib sannan ahlus sunna wal jamaa sun kubuta game da hanya ta annawasib annawasib jam'i ne na nasib an gane ko larabawa sukan fada nasabahu munasabatan ma'ana adahu adawatan idan aka ce almunasaba shine aladawa kenan to dan haka su akwai wasu jama'a wanda ake kiran su annawasib wanda na daga cikin su khawarij ɗan tawaye wanda sun kafirtar da Aliyu dan Abi Talib kuma sun kafirtar da dewa daga cikin ahlul baiti suna kiyayya da ahlul baiti iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su sai suka zamanto kishiyar wato ar-rawafid su rawafid sai suka wuce gona da iri game da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka ki sauran sahabbai su kuma annawasib sai suka kasa kai inda ake bukatar akai domin dole ne imanin mumini baya tabbata sai ya jibinci iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaunace su to su kuma sai suka kafa gaba da kiyayya da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace alladhina yu'thuna ahlal baiti waɗanda suke cutar da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi kaulin aw amali wato da fada ko ka aiki to mu ahlus sunna wal jamaa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama san su da kaunar su ibada ce a wajen mu kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kin ahlul baiti kafirci ne domin ubangiji ta'ala shi ya shar'anta mana musu sahabban manzansa mu jibinci lamarin su mu jibinci lamarin iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi gaba ta gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yumsikuna amma shajara bayna as-sahaba wa yaqulun inna hadhihi al-athar al-marwiyata fi masawihim minha ma huwa kadhib ومنها ما قد زيد فيها ونكس وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من الثوابت والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم وقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أهد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وإنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله مالم الله يجيكن سكي فتا ويمسكون أما شجر بين الصحابة wato ahlus sunna wal jamaa na daga cikin akidarsu shine kamewa game da abin da ya gudana na rashin zuttuwa tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akidar ahlus sunna wal jamaa ma'ana duk abin da ya gudana na rashin zuttuwa tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin mu na mu'mine dole mu kame bakin mu kamar yanda Hausawa suke fada wato lizami yafi karfin bakin kaza matsayin sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayi ne wanda yake mai daraja duk wani abin da kake da tunani duk wani mai daraja da kake tsammani bayan annabawan Allah to babu daraja irin daraja ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka ba wanda ya isa a cikin mu ya tsoma baki game da abin da ya gudana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na rashin zuttuwa na kace wane ne mai gaskiya wane ne baya da gaskiya to wannan kwata-kwata ba aikin ka bane ba dan haka kamar yanda wani malami ke fada shine Ibn Hamdan a cikin littafin sa Nihayatul Mubtadi'in yake cewa kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya yace wannan wajibi ne akan mu ahlus sunna wal jamaa sai yace wal kaffu amma jira bainahum kitabatan wa qira'atan wa ikra'an wa sama'an wa isma'an yace haka nan ya zama wajibi akan mu mukami game da abin da ya gudana tsakankanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kitabatan ta fuskar rubutu in kai marubuci ne ka iya wallafa littafi to karka sake ka wallafa littafi akan abin da ya gudana na rashin zuttuwa akan tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka na ahlus sunna dole ka kame haka nan wa qira'atan wajen karantawa duk littafin da aka wallafa akan abin da ya shafi rashin zuttuwa tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba aikin ka bane ba ka sa wannan littafi gaba kana karatun sa wa ikra'an ko kuma karantar da wani wa sama'an hakanan da sauraron irin waɗannan kissosi da za a ringa karantawa cewa tsakanin sahabi wani da sahabi wani ayi kaza ba naka bane ba wa isma'an ku kai ka karanta ka ji yadda wani me yasa saboda kasancewar Allah ya wajabta mana kaunar su kuma Allah ya wajabta mana dole ne mu roƙa musu yarda ta Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda Ubangiji ta'ala ya yarda da su kuma dole ne a matsayin mu na mu'minai koda mun fahimci cewa wani yana da kuskure to dole mu nema masa hamzari domin duk abin da suka aikata ba su aikata shi ba face akwai wani ijtihadi da suka yi akan wannan wanda ya dace yana da lada biyu wanda ya kuskure kuma yana da lada ɗaya kamar yanda ƙarin bayani zai zo nan gaba to dan haka duk yaƙe-yaƙen da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi tsakankanin su wato kowace jama'a daga ciki tana da shubha akan wannan yakar juna da suka yi kowace jama'a tana famar ta dace ma gaskiya ne tana itikadin cewa akan gaskiya take akan wannan yaki da za ta yi da wani bangare wanda yake na daban dan haka daga cikin sahabbai waɗanda suka fahimci cewa gaskiya tana tare da wani sai su mara masa baya a iya kinan uzurinsu a iya aqidarsu kenan wanda suka ga yana tabbas a iya tunaninsu yana kan gaskiya shine suke mara masa baya ba wani san zuciya bane kamar yanda an samu ja'in ja tsakanin irin su Aliyu dan Abi Talib da Muawiya Allah ya yarda da su gaba daya dan haka wato Muhammad ibn Sirin Allah ya ji kansa yake cewa hajatil fitna wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ashratu ala sai yace fa ma habaraha minhum mi'a ballam yablughu 30 yace a lokacin da fitina ta ringa turo ko ta ringa kunwa tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a lokacin nan raguwar sahabbai waɗanda suka rage sun kai 10,000 ibn sirin yana daga cikin kibarut tabi'in a lokacin nan a kadan daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaka samu sama da mutum 10,000 waɗanda da idan su sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko mu ce wanda sun hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda daman ma'anar sahabi shine wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana mai imani da shi to wannan shine za a kirga shi a cikin layin sahabbai daidai da kimtawar ido in dai ka hadu da shi to za a kirga ka a cikin sahabbai yace to lokacin da irin waɗannan fitintunu suka ringa turo ko yace zaka samu sama da mutum 10,000 sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace amma waɗanda suka kusa a cikin wannan fitina gaba ɗaya ba su kai sahabi 100 ba yace kai bari ma yace ba su kai mutum 30 ba gaba ɗayan su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wa hadha asahhu isnadin ala wajhi al-ar wannan isnadi ko ne Ibn Sirin shine mafi ingancin kowanne sanadi a doren ƙasa akan abin da ya shafi fitinar ta gudana tsakanin sahabbai duka adadin yace ba su kai 100 ba daga cikin mutum 10,000 yace bal ma yace ba su kai mutum 30 ba to dan haka Umar ibn Abdul Aziz Allah ya ji kansa lokacin da aka masa tambaya game da abin da ya auku tsakanin sahabbai na rashin zuttuwa sai yake cewa tilka dima'un baharallahu minha yadi yace wasu jina ne wanda aka zubar da su Allah ya tsarkake hannuna game da wannan jini yace fala uhibbu an akhudha biha an akhudha biha lisani yace dan haka bana son yace in kwaba harshe na da irin wannan jinin ma'ana dole in kame matsayinsu ya wuce matsayina in ce wane yake da gaskiya ko wane baya da gaskiya tunda Allah ya tsarkake hannuna baya cikin wannan jinin yace to bazan yadda ba in rina harshe na da wannan jinin to dan haka kamar yanda bayani ya gabata aqidar ahlus sunna wal jamaa game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kame harshe al-imsaku amma shajara bainahum kamewa game da abinda ya gudana tsakankanin su na rashin zuttuwa iya aqidar mu iya abinda Allah ya karantar da mu a cikin alqur'ani waɗanda suka biyo bayan sahabbai sune at-tabi'un iya abinda suke fada rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ya allah ka gafarta mana ya allah kai gafara ga ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu game da bada gaskiya sune sahabbai wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu ya ubangijinmu karka sanya wani ki da kyama a cikin zukatanmu game da waɗanda suka yi imani da kai rabbana innaka ra'ufur rahim dan haka ubangiji ta'ala ya karantar da mu game da irin waɗannan al'umma kamar yanda yake ce mana tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malu al'umma ce ta riga ta wuce duk abin da ta aikata nata ne za ta ga sakamakon shi a gobe kiyama wa lakum ma kasabtum kuma kuma na gare ku abin da kuka aikata sakamakon shi a gobe kiyama wala tus'aluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku ba game da abin da suka kasance suna aikatawa a ranar kiyama Allah ba zai tsaida ka ba ya tambaye ka game da abin da ya shahi rashin zuttuwa tsakankanin sahabbai cewa ka karanta ko baka karanta ba dan haka kuma matsayin su ya wuce matsayin ka kafin su bar duniya sai da Ubangiji ta'ala ya musu alƙawarin aljanna gaba daya Ubangiji ta'ala ya faɗa la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darari والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما الشاهد شاي وكلا وعد الله الحسنى قبائل سأل يا موسى القول الجنة haka kuma can yace la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sai yace wa kullun wa'ada Allahu al-husna kowane daya daga cikin su da wanda ya ciyar da dukiyar sa yayin jihadi kafin sulhul hudaybiya da wanda sai bayan sulhul hudaybiya gaba ɗayan su Allah ya musu alƙawarin aljanna kuma haka a can cikin suratul fath da Ubangiji ta'ala ya kuro aya wadda take bayani game da sifofin sahabban manzansa a cikin Attaura da Injila sai yace wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima al-ajrul azim ita ce aljanna gaba ɗayan su Allah ya musu alƙawarin aljanna shine sai malam yace wa yaquluna ahlus sunna wal jamaa suna fada inna hadhihi al-athar al-marwiyata fi masawihim lalle waɗannan hadisai waɗanda aka rawaito fi masawihim game da wato miyagun ayyuka na sahabbai na cewa ai sahabi kaza yayi kaza sahabi kaza yayi kaza ko kuma ai da sahabi wani da wani sun yaki juna an samu rashin zuttuwa yace min ha ma huwa kadhib malam yace daga cikin su akwai wanda ƙarya ce aka kirkira takanas domin wato a aibanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sirri da darajarsu wanda kuma da yawa wanda suka kirkira irin waɗannan hadisai su ne ƴan Shi'a domin su ƙarya halakci a wajensu ƙarya halakci a cikinsu akwai littafin su wanda suke kiran shi Al-Kafi na Kulaini wanda a cikin shi a kadan hadisan da suke cikin shi sama da hadisi ya fi 12 dukkan su hadisan ƙarya ne aka kirkira su wanda wannan littafi shine matsayin umda a wajen ƴan Shi'a to duk galibin hadisan da aka rawaito a fi masawihim game da wato miyagun ayyuka da za a ce sahabban manzon Allah sun yi malam yace min ha ma huwa kadhib yace akwai wanda ƙarya ce kirkira ta ne akai kuma su suka fi yawa sai yace wa minha ma qad zida daga cikin hadisan akwai wanda wato an yi dadin gishiri kenan an ƙara manda a cikin zancen maimakon ga yanda zancen yake sai a ƙara wani abu ba don komai ba saboda wata manufa shine na aibanta sahabbai yace wa minha ma qad zida fiha daga cikin hadisan akwai wanda an yi ƙari a cikin su sai yace wa nukisa kuma akwai wanda an yi rage ko kuma an ƙara wani abu an rage wani abu wannan kuma ƙari akai wannan kuma rage akai ba don komai ba don a katse yanda zancen yake kenan sai a faɗi iya aibin mutum amma ba za a faɗi ba menene yasa akai kaza balantana ka nema masa hamzuri sai a datse zancen wa guyira an wajhi yace kuma akwai wanda an canza shi daga fuskar shi kwata kwata ga yanda zancen yake sai aka rikida shi aka canza shi malam sai yace was sahihu minhu yace ingantacce daga cikin abinda aka rawaito na kenan wasu abubuwa waɗanda suke masu muni game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace hum fihi ma'zuruna yace su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ababan ba hamzari ne game da wannan al'amari kenan wanda ma ya inganta to anan dole ne zaka ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hamzari domin hadisi ya tabbata a cikin sahihain riwaya ta Abu Huraira da Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato idan ta hada al-hakimu fa asaba idan alkali yayi kokari game da yanke hukunci fa asaba sai ya dace ma hukunci yayi daidai ba nasi a wajensa amma sai iya ijtihadin sa kuma sai ijtihadin da ya dace ma gaskiya manzon Allah yace falahu ajran yana da ladanin ki biyu a wajen Ubangiji subhanahu wataala ga ladan ijtihadin sa kuma ga ladan dace ma gaskiya sai yace wa in jitahada in alqadi yayi kokari me ake nihi da alkali? Duk wanda yake neman gaskiya domin ya yanke wani hukunci ya zama alkali, ko da a karan kansa ne. Yace in alkali yayi kokari domin yanke hukunci wa akhfa, sai ya kuskure, falahu ajrun wahid. Manzon Allah yace yana da lada daya, ma'ana lada cikakke yake da shi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shine anan malam da yace wasahihu minhu hum fihi ma'zuruna, ingantaccen abin da yazo na bayani game da wato miyagun ayyuka na sahabbai, yace hum fihi ma'zurun, malam yace ababan ba hamzari ne a cikin wannan aiki. In ma mujtahiduna musibuna, ko su zamanto mujtahidai ne waɗanda suke sun dace ma gaskiya kenan, wanda suka yi iya ijtihadin suka dace ma gaskiya, to suna da lada biyu. Sai yace wa in ma mujtahiduna mukhtiuna, ko kuma su zamanto masu ijtihadi ne amma sun kuskure ma gaskiya, dan maganar son zuciya ba aikin su bane ba. Duk abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke yi, suna yi ne famar domin su dace ma gaskiya. Dan haka wanda gaskiya ta bayyana gare su a lokacin da aka samu rashin zuttuwa tsakanin sahabbai, waɗanda suke ganin wane yake kan gaskiya, to sai su mara masa baya. Waɗanda kuwa al'amari bai bayyana gare su ba, sun kasa gane lamarin, to sai suka ja baya, suka kame hannunsu. Yawa daga cikin sahabbai kuwa haka suka yi, suka koma gefe, suka kaurace ma wannan fitina. Sai malam yace wa humma azalika, yace su ahlus sunna wal jamaa, tare da wannan aqida ta su game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa in ma sun yi kuskure duk abin da ya gudana na rashin zuttuwa tsakankanin su, ko su zamanto mujtahidun musibun, ko kuma mujtahidun muqtiun, in ma masu ijtihadi ne kokarin dace ma gaskiya kuma sun dace mata, ko kuma su zamanto masu kokarin dace ma gaskiya amma sun kuskure mata. Wanda ya dace ma gaskiya lada biyu gare shi, wanda ya yi kokarin dace ma gaskiya bai dace da ita ba, lada ɗaya gare shi. Ya ce wa humma a zalika, ya ce su ahlus sunna tare da wannan aqida ta su, laye a ta gidona, ba sa kudirin anna kulla wahidin minas sahaba ma'asumun an kaba'ir al-ithmi wa saga'ir, ba sa itikadin cewa kowane ɗaya daga cikin sahabbai wato Allah ya kiyaye shi game da manyan laifuka da kankana, domin matsayi na isma ba bawa tsaro da kariya cewa baya laifi. Wannan martaba ce ta annabawan Allah. Annabawan Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare su game da manya-manyan laifuka. Duk wani babban laifi na zunubi ba sa yi, amma ƙananan laifuka sukan yi, kamar yadda malamai sun yi ijma, wannan jumhurin malamai akan haka suke, ya halatta annabawan Allah su aikata ƙanƙanan laifi, sai dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya tabbatar da su akan haka. In ma sun yi laifin, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai nuna musu laifinsu kai tsaye su koma zuwa ga Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. An gane ku? Kenan shine yace wa humma azalika ahlus sunna, tare da haka la ya'ata kiduna, ba sa itikadin anna kulla wahidin minas sahaba, cewa kowane ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'asumun, cewa kiyayayye ne, an ba shi tsaro da kariya, an kaba'ir al-ismi, game da manya-manyan laifuka, wa saga'irhi, da kankana. Bal yajuzu alaihim adh-dhunubu fil jumla, malam yace bari dai wato aikata ayyuka na zunubai a jumulce, wannan abu ne wanda yake na halatta ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahabi nawa suka aikata babban laifi kuma aka zartar musu da haddi? Kaga kasancewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aqidar ahlus sunna wal jamaa ba su da isma, ma'ana tsaro da kariya, a ce ba sa manyan laifuka ko kankanan laifuka, ya halatta su yi manyan laifuka ko kankanan laifuka, sai dai su ma in sun aikata babban laifi, bayani zai biyo baya kamar yadda malam ya mana, sun sha bamban da mu. Kenan mu gane wannan martaba ce ta annabawan Allah, wanda su kuma aqidar ahlus, wannan aqidar rafida ɗin shi'a ahlul baiti, iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana Ali da zuri'a shi, jikokin shi da sauransu, suna da martaba ta isma, cewa ba sa laifi. Dan haka hatta da limaman su a yau
suna da wannan martaba ta isma cewa ba sa laifi, Allah ya ba su tsaro da kariya, wai ba sa aikata babban laifi ko karamin laifi. To wannan matsayi ne na annabawan Allah da manzanni. Annabawan Allah da manzanninsa ba sa aikata laifi daga cikin manyan laifuka, sukan aikata kankanan laifi, amma in sun aikata Allah baya dawwamar da su akan wannan, baya tabbatar da su akan wannan laifi. Ubangiji subhanahu wataala zai nuna musu kuskuren su kai tsaye su koma zuwa gare shi. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana, me yake cewa anzilun nasa manazilahum, mutane ku ajiye su matsayinsu da Allah ya ajiye su. Kenan dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan annabawan Allah da manzanninsa, babu wani mai daraja sama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai dai ba za a dauke su ba daga matsayin da Allah ya ajiye su a wuce makadi da rawa a kai su matsayin annabawa da manzanni a ce dukkansu masu mu ne, ba sa aikata kuskure, manyan laifuka ko kankana. Ya halatta a jimulce su aikata ayyuka na zunubi, domin matsayin samun tsaro da kariya game da manyan laifuka, wannan martaba ce ta annabawan Allah da manzanni, su ne Allah yake bance su da wannan matsayi. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana, yana cewa kullu ibn adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, kullu ibn adama khata'un. Manzon Allah ya ce dukkan dan adam mai yawan kuskure ne, mai laifi ne. Sai ya ce amma wa khairul khata'ina tawwabuna, manzon Allah ya ce fiyayyun masu kuskure su ne masu komawa ga Ubangiji subhanahu wataala. Kuma haka Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin hadisi al-Qudsi na cikin sahihu Muslim, riwaya ta Abu Zar, Ubangiji ta'ala da kansa yake cewa innakum tukhdi'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ubangiji ta'ala yace lalle ku ƴaƴan Adam kukan yi kuskure tsawon dare da yini, kuma ni ne Ubangijin da nake gafarar zunubai gaba daya. Ubangiji ta'ala yace ku roke ni gafara na gafarta muku. To dan haka akwai wata magana da take yawo wadda su dewa zaka yi suna cewa annabiyyu ma'sumun wal waliyyu mahfuzun, annabiyyu ma'sumun wal waliyyu mahfuzun. Malamai suka ce in ana nihi da alhifiz ga shi waliyin Allah, abinda yake kama da al-isma ta annabi daga cikin annabawan Allah, to wannan magana ce ta banza, dole a watsar da ita, domin wannan tsaro da kariya, wannan martaba ce ta annabawan Allah da manzanni, su ne ba sa aikata manyan laifuka. An gane ku? Ba sa aikata manyan laifuka. Shine sai malam yace wa lahum minas sawabiki, wace su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da wato rigayi akan al'umma zuwa duk wani fage wanda yake na daraja, duk wani fage da ka sani na daraja, to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da as-sawabi, ma'ana rigayi. Sai yace wal fada'il, wato da darajoji waɗanda sun wuce a lissafa, ma yujibu magfirata ma yasduru minhum in sadara, abinda zai cancanta musu samun gafarar abinda suka aikata in ma sun aikata na laifi. Suna da wani rigayi zuwa fage na daraja da wani matsayi da Allah ya musu, wanda zai cancanta musu samun gafara game da ma yasduru anhu, abinda ya gangaro daga wajensu na laifi, in sadara in ma har ya gangaro kin, in ma an samu laifin sun yi, to suna da wani matsayi na daraja wanda Allah yake bance su da shi, wanda zai cancanta musu samun gafara. An gane ku? Shine yace hatta innahum yughfaru lahum min as-sayyi'ati ma la yughfaru liman ba'dahu. Yace kai su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kai matsayin akan gafarta musu miyagun ayyukansu, abinda in wani ne wanda ba su ba a gafarta masa. Yanzu misali Hadi ibn Abi Balta'a, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya rundunarsa zai kai ma Makka farmaki na yaki, Hadi ya rubuta takarda ya ba wata mata daga cikin ayiri waɗanda za su tafi Makka, ta kai wannan takarda ta tabbatar musu cewa ga yafa su yi ta kansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nan tahi. wanda rubutunsa ne da tambarinsa ya aika takarda zuwa mutanen Makka cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan tafi su yi ta kansu. Kaga wannan asiri ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tona, wanda lokacin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya turo sako ga manzonsa cewa asirin ka fa an tona shi, Ubangiji ta'ala ya bayyana masa cewa wannan asiri naka, ma'ana zaka tafi Makka an tona shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura ɗan biyar baya, aka bi bayan wannan ayiri, aka tarar da wannan mata, aka zo da wannan takarda. Da aka zo da takarda aka buɗa, sai ga ya rubutun Hatib ibn Abi Balta'a ne, kuma shi yayin kashin shi ya aika. Manzon Allah ya tambaye shi, ya Hatib, me yasa kai haka? Shine yake bada iya uzurinsa, yake cewa ya Rasulullahi, ina da kaza, iyalina a can da dukiyata da menene da ƴan uwana sauran sahabbai ku duka ƴaƴansu da sauransu suna tare da su anan, dalilin abin da yasa ya tona asirin wannan. Umar ya ce, ya Rasulullahi, ba ni izinin sare masa wuya, yanzu in sare masa. Manzon Allah ya ce masa, a'a. Ya ce, baka san da cewa Ubangiji ta'ala ya tsinkaye waɗanda suka halarci yaƙin Badar gaba ɗayansu, Ubangiji ta'ala ya ce musu, i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, ku aikata duk abin da kuka so, tabbas na gafarta muku. Kaga anan abin da ya hana a sare ma Hatib ibn Abi Balta'a wuya da Umar ya nemi izini, shine halartar yakin Badar. Laifi yayi, wanda laifin ya kai matuƙa amuni, to amma yana da wani rigayi da matsayi wanda yake na daraja, wanda ya cancanta masa a gafarta masa laifinsa. Halartar yakin Badar shi ya cancanta masa samun gafara akan tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake. Kuma haka Usman, Allah ya kara masa yarda, kamar yadda hadisi na cikin Sunan Tirmidhi, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi niyyar tafiya yakin Tabuka, zamani ne wanda yake na tsananin zafin rana, kamar yadda munafikai suke cewa la tanfiru fil harri wani naru jahannama a shaddu harar laukanu ya fi kawo, kuma ga ƙarancin guziri, ga ƙarancin tanadi, sai da ya kai mutum uku akan haɗa su da raƙumi ɗaya su ringa yin baki-baki a wajen hawa, hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutum biyu aka haɗa shi. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa masu hannu da shuni na sahabbai su taimaka ga aikin da yake gaba. Usman, Allah ya kara masa yadda, a ran nan ya yi gudunmuwa ga Allah da manzon shi, gudunmuwar da babu wani daga cikin sahabbai da ya taɓa yi. Usman ya koma gida, sai da ya shiryo raƙumi 300 da lamtunsu, ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuciyarsa ta yi fari, fuskarsa ta ringa kyalle. Manzon Allah sai yake cewa, ma barra Usman ma amila ba'da al-yawm, ma barra Usman ma amila ba'da al-yawm. Sai da manzon Allah ya maimaita su biyu, cai bayan wannan yini duk abin da Usman ya aikata ba zai cutar da shi, ba zai hana shi shiga aljanna a gobe kiyama. To kaga, in ma Usman yana da laifi, to yana da wani matsayi na daraja wanda zai cancanta masa samun gafara ta Ubangiji akan wannan laifi nashi. Kuma haka sahabban da suka yi mubaya'a a ƙarƙashin wannan itaciya, Ubangiji ta'ala ya saukar da saƙo na musamman cewa gaba ɗayan su ya yarda da su. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Gaba ɗayan su Allah ya turo saƙon cewa ya yarda da su, wajen sama da mutum 1400 gaba ɗaya Allah ya turo saƙon cewa ya yarda da su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce na cikin Musnad na al-Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud da Sunan Tirmidhi, riwaya ta Jabir, Allah ya kara masa yarda, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, la yadkhulun nara ahadun bay'ata hatta ash-shajara. Manzon Allah ya ce, duk mutumin da ya yi mubaya'a a ƙarƙashin wannan itaciya ba zai shiga wuta a gobe kiyama. A wata riwaya ya ce, lan yadijan nara, har abada daidai da mutum ɗaya wanda ya lan yadijan nara ahadun bay'ata hatta ash-shajara. Manzon Allah ya ce, daidai da mutum ɗaya wanda ya mubaya'a a ƙarƙashin wannan itaciya ba zai shiga wuta ba. To kaga, ko da sun yi wani laifi, wannan laifi nasu da suka yi suna da wani rigaye ga wani matsayi na daraja wanda zai cancanta musu samun gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine malam yace wa lakum minas sawabiki, yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da rigaye zuwa duk wani fage na daraja, wal fada'ili, wato da duk wani matsayi wanda yake na daraja suna da shi, ma yujibu magfirata ma yasduru minhu minhum, abinda ke cancanta musu samun gafara game da abinda ya gangaro daga wajensu na laifi, in sadara, in ma har laifin ya gangaro to suna da abinda zai sa Allah ya gafarta musu. Sai malam yace hatta innahum, yace sanadi su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lahum, akan gafarta musu minas sayyi'ati, wato na miyagun ayyukansu, ma la yughfaru liman ba'dahum, abinda ba a gafarar shi ga wanda yake baya su, ga wanda yake ba su ba. Me yasa? Saboda ka'ida kamar yanda malamai suka faɗa, wal habibu yusamihu bima la yusamihu bihi ghayru, wato shi masoyi yakan yi rangwame ga masoyansa abinda wani ba zai iya rangwamta ma wani ba. So da yawa wanda yake masoyinka abin kaunarka, in yayi laifi zaka iya rangwamta masa abinda in wani ne ya maka wannan laifi ba zaka yafe masa ba. So da yawa faɗa muke, in ba dan a ce wani bane ya mun kaza, to wallahi da sai na rama abin da yake. Me yasa? Saboda ita soyayya da kauna tana ɗaya daga cikin fiyayyen abin da ke ceton bawa a wajen dan uwan samana. Sanda Allah yake musu da kaunar da yake musu, shi yasa Ubangiji Ta'ala yakan gafarta musu abinda ba zai gafarta ma wani ba. Kamar yanda wani mawaki yake cewa wa idhal habibu ata bi dhanbin wahid ja'at mahasinuhu bi alf shafi'i, idan masoyi yazo da laifi daya daya to kyawawan ayyukansa za su zo da mai ceto mutum dubu. In mutum ya maka laifi ɗaya masoyinka, sai ka tuna kafin ya maka wannan laifi ɗaya alherin da ya maka ya wuce a lissafa, kenan wannan alheru da ya maka su ne za su sanya ka kauda kai ka manta wannan kuskure da ya maka. Don haka Ibn al-Qayyim, Allah ya ji kansa, a cikin littafinsa Madarijus Salikin yana bayani game da irin wannan matsayi, sai yake cewa innahu yu'fa lil muhibbi wa li sahibi al ihsani al azim ma la yu'fa li ghayrihi wa yusamahu bima la yusamahu bihi ghayru, wato shi masoyi akan masa rangwame abinda in wani ne ba za a iya rangwamta masa ba, a yafe masa laifin da yayi abinda in wani ne yayi ba za a yafe masa ba. Sai yazo da maganar malamin sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa, sai ya zo da kissa ta Annabi Sulaiman, lokacin da Annabi Sulaiman alaihi salam ya jinkirta sallah ta la'asar ga lokacinta. Me yasa ya jinkirtar da wannan sallah? Lamarin dukiya ne ya shagaltar da shi, kula da dawakansa, ya shiga garken dawakai suna kayatar da shi har lokacin ta ya wuce. Me za a yi? Shi ne sai ya ce rudduha alayya faqafika mashan bisuqi wal a'na, ya samu ya shiga garken dawakan ya ringa saran wato wuyan dawakan da kwabrinsu duka sai da ya gama da su. Garke ne na dawakai, wannan shagartarwa da suka masa game da sallah a lokacin ta gaba ɗaya sai da ya karar da wannan dawakai nasa. Ubangiji Ta'ala ya gafarta masa wannan kuskure da ya yi, kuma Allah ya canza masa, aka ba shi iska wanda tafiyar safe tafiyar wata ne, tafiyar yamma tafiyar wata take, buduha shahrun wa rawahuha shahr, daga hudowar rana zuwa karkatar rana, ma'ana zuwa azhar, tafiyar wata guda take. Sannan daga gushewar rana zuwa fadawar rana, tafiyar wata take. Ubangiji Ta'ala ya canza masa wancan kuskure nashi, Allah ya yafe masa, kai tsaye Allah bai masa rarauka ba, kuma sai ya canza masa ya bashi, ya canza masa maimakon da dawakai ne sai aka canza masa aka bashi abinda yafi doki gaggawa, ita ce iska. Sannan kuma malam sai ya zo hallo da bayanin Annabi Musa alaihi salam, lokacin da mala'ikan mutuwa ya kawo masa ziyara domin ya karɓi rayuwarsa. Annabi Musa ya ce a'a, Annabi Musa ya kashe shi da mari sai da ya kwankwale masa ido, hadisi ne ingantacce. Annabi Musa ya mari mala'ikan mutuwa sai da idan ya zazzago, ya ɗauki hannun ya koma wajen Ubangijin, sai ya ce ya Ubangiji na, ka tura ni wajen wani bawa wanda baya son mutuwa. Ubangiji Ta'ala ya ce koma ka faɗa masa, ya ɗora hannun shi a gadon baya na sa, iya gashin inda tafin hannunsa ya taba kowane gashi an bashi shekara biyu. Aka je aka faɗa ma Annabi Musa ya ce to bayan na yi adadin waɗannan shekaru sai mai. Aka ce masa sai mutuwa ya ce to ya Ubangiji na yanzu ma na shirya. To wannan laifi da Annabi Musa ya yi Ubangiji ta'ala bai masa rarauka ba. A daren da aka yi miraji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tafi saman bakwai da shi. Sai da aka wuce matsayin Annabi Musa, Annabi Musa wato sai ma Ubangijin shi rarauka ya ce ya Ubangiji na yaya za ka ɗaukaka wani bawanka sama da matsayin da kamu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala bi ma Annabi Musa rarauka akan wannan. Me yasa? Saboda Annabi Musa yana daga cikin waɗanda suke da tsananin fushi in an keta alhurma ta Ubangijinsu. Kar mu manta fa Ubangiji ta'ala ya masa alkawari ya je ya karɓo littafi na At-Taura ya zo da shi da jama'arsa su yi aiki da wannan littafi. Tafiyar sake da wuya jama'arsa suka juya hannun agogo baya, maimakon suna bautar Allah suka koma bautar maraki. A lokacin da Annabi Musa ya dawo daga miƙati ya samu jama'arsa sun dukufa akan bautar maraki, mi yayi? Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay. Allinan da ya amsu na At-Taura gaba ɗaya sai ya watsar da su. Ya kama gashin kokuwa ta kan dan uwansa Harun, ya kama gemu yana jan shi a ƙasa, yana cewa me ya hana ka bayana lokacin da kaga jama'ata sun canza alƙawalin da na bar su a kan shi. To kasancewar Annabi Musa yana da tsananin fushi game da Ubangijinsa in an keta alhurmarsa, wannan kuskure biyu da Annabi Musa ya Ubangiji ta'ala bai masa rarauka ba, saboda yana da wani matsayi wanda ya kai a gafarta masa laifin da ya yi. To amma Annabi Yunus alaihi salam lokacin da ya fita daga cikin jama'arsa domin sun ki gaskata shi kuma ba tare da an ba shi izinin ya fita ba, kuskuren da ya yi Ubangiji ta'ala bai kyale shi ba. Aka sanya kifi ya haɗe shi, cikin kifi ya zame masa kurkuku, sai da ya kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi addu'a. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan kifi ya zo gaba ya yi amansa. Me yasa? Saboda ba shi da wasu matsayi irin na Annabi Musa alaihi salam. Annabi Musa yana da matsayi mai girma a wajen Ubangijin shi, don haka laifin da ya laifi biyu ya mari mala'ikan mutuwa ya kunkure masa ido, ba a ce masa komai ba, saboda yana da ayyuka waɗanda sun kai matsayin a kauda kai amanta da abin da ya yi. Haka ya ce yaya za a ɗaukaka matsayin wani annabi a wannan sama da matsayin shi, shi ma wannan laifi ne wanda kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yafe masa. A sanadiyar yana da wani matsayi wanda yake da daraja. To shi ne a nan malam ya ce hatta innahum yughfaru lahum min as-sayyi'ati ma la yughfaru liman ba'dahu. Ya ce sahabban manzon Allah suna da matsayi wanda ake gafarta musu miyagun ayyuka, ma la yughfaru liman ba'dakum, abinda in wani ne ba za a gafarta masa ba. Kamar yadda bayani ya gabata, an gafarta ma Hadib ibn Abi Balta'a tuna asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sababin ya halarci yakin Badar, manzon Allah ya hana asare masa wuya. Amma yana daga cikin abinda ke halatta zubar da jinin mutum, duk wanda ya tuna asirin musulmi ya ba makiya to jinin shi ya halatta, saboda bai yada wancan matsayi. In a ce ya halarci yakin Badar sai a wannan, to bai halarta ba, bai da matsayin da zai sa a yafe masa wannan laifi nashi. Sai ya ce wa kad sabata bi qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam, tabbas ya tabbata game da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, anna khairal quruni qarni, manzon Allah ya ce fiyayyun al'umma ya ce qarni sune jama'ar da suka zauna tare da ni. Kamar yadda hadisin yake khairun nasi qarni, manzon Allah ya ce fiyayyun jama'a qarni sune jama'ar da suka zauna tare da ni. Sai ya ce fumman ladina yalunahum, manzo Allah ya ce sannan waɗanda suke biyarsu sune kenan tabi'ai. In aka ce tabi'i shine wanda ya haɗu da sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da kyautawar ido, yana mai imani da Allah da ranar kiyama. Duk wanda ya haɗu da sahabi sunan shi tabi'i. Duk wanda ya haɗu da tabi'i shine tabi'ut tabi'in. An gane ku? Kenan shine yace anna khairal quruni, lalle biyayyin al'umma yace karni sune jama'ar da suka tara zamani da ni kenan sahabbai. Thumma alladhina yalunhum, sannan waɗanda suke biyar su sune kenan tabi'ai kuma alladhina yalunhum sannan waɗanda suke biyar su sune atba'u tabi'i malan yace kuma kaga kenan wannan shaida ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tabbatar mana cewa sune fiyayyun al'umma to me yasa in sun yi laifi su ba za a gafarta musu suna da wani matsayi wanda ya cancanta a gafarta musu duk laifin da suka yi abinda wani bai samu wannan matsayi ba saboda manzon Allah ya bada shaidar cewa sune fiyayyun jama'a sai yace wa annal mudda min ahadihim malan yace lalle mudu daya na sahabbaina an gane ku wa annal mudda min ahadihim lalle mudu daya min ahadihim na daya daga cikin sahabbai idza tasaddaqa bihi in yayi sadaka da shi mudu na shinkafa ko na alkama ko na hatsi ko na dawa ko na dabino ko na maidene kana afgada min jabal uhud zahaban mimman ba'dahu ya fi dutsun uhud ga zinare na wanda ba sahabi ba idan ya ciyar da shi ba'ana mudu ɗe da sahabi zai dauka ya bada sadaka fi sabilillahi na alkama ko na dabino to ya fi abinda wani wanda ba sahabi ba zai ciyar gulgudan dutsun uhud ga zinare shine yace wa annal mudda lalle dide da mudu daya min ahadihim na ɗe daga cikin sahabbai idza tasaddaqa bihi in yayi sadaka da shi kana afbala wannan mudu ɗe yafi min jabali uhudin zahaban yafi dutsun uhud ga zinare mimman ba a dahun ga wanda ba sahabi ba idan ya ciyar haka manzon Allah ya faɗa mana la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina sai yake cewa fa wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa yace law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifa ɗaya daga cikin ku inda zai ciyar da gulgudan dutsun uhud daga zinare manzo Allah yace bai kai daidai da mudu ɗaya da sahabi ya bada ko rabin mudu da sahabi ya bada baka kai ba kaddara cewa duk arzikin da yake cikin duniya gaba ɗayan shi a yau a ce naka ne da duk dukiyar da za ta zo nan gaba har zuwa kiyama a ce mallakar ka ce kai kadai wannan dukiya gaba ɗaya ka ciyar da ita fi sabilillahi to baka kai ba matsayin mudu ɗaya da sahabi ya dauka ya bada da dabino ko na alkama ko rabin mudu na sahabi baka kai ba duk dukiyar da ka ciyar da ita kaga wannan shi ma matsayi ne na daraja wanda sahabbai suke da shi wanda ya cancanta a gafarta musu laifin su abinda wani baya da shi sai malam yace thumma idza kana qad sadara min ahadihim dhanbun malam yace idan wato wani laifi ya gangaro daga ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu cewa wani yayi laifi daga cikin su malam yace fa yakunu qad taba minhu zai kasance tabbas kuma ya tuba game da wannan laifi shi ko ka'ida duk wanda yayi laifi inda ya tuba ga Ubangiji subhanahu wata'ala to tamkar bai taba aikata wannan laifi hadisi ne ingantacce manzon Allah yake cewa at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanbala mai tuba game da aikin zunubi tamkar baya da zunubi tamkar bai taba aikatawa ba kuma Ubangiji ta'ala ya faɗa da can da yake cewa wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما دو wanda yayi laifi zina ko kisan kai ko ya hada bautar Allah da wani inda ya tuba ya kyautata tuba ya biyo baya da ayyuka na ƙurai duk aikin da ya aikata na laifi Allah zai rikida shi ya koma kyawawan ayyuka to in ma an samu wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata wani laifi to fa yakunu qad taba minhu zai kasance kenan ya tuba ya bar wannan laifi shi ko duk wanda ya tuba Ubangiji ta'ala ya gafarta masa shine malam sai ya ce au atabi hasanatin tamhu in ma bai tuba ba daga laifin mutuwa ta cin masa to me yiwa ya zo da wasu kyawawan ayyuka tamhuhu wanda zai shahi masa wannan laifi da yi Ubangiji ta'ala ya faɗa wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibuna as-sayyi'at zalika dhikra lil-dhakiri kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa atibi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha Ubangiji ta'ala ya ce innal hasanati yuzhibuna sayyi'at, lalle kyawawan ayyuka wato suna tafiyar da miyagun ayyuka. Idan mutum ya aikata mummunan laifi, in ya biyo baya da kyakkyawan laifi, wannan kyakkyawan laifi zai shafi wancan mummuna. Wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ya rasulullah, asabtu haddan faqinhu alayya, na aikata laifin da ya cancanta a mun haddi. Ya ce, ya rasulullah, tabbatar mun da hukuncin Allah a kaina. Manzon Allah sai ya ce masa, har sallaita ma'ana hadhihi sala, ka sallaci wannan sallah tare da mu? Qala na'am, yace kwarai. Manzon Allah yace izhab fa inna Allah qad ghafara laka haddak, Ubangiji ta'ala ya gafarta maka wannan hukuma, laifin da kai Allah ya gafarta maka tunda kai sallah tare da mu a yanzu. To shine malam yace, anan yace au ata bi hasanatin tanhu, ko kuma ya zo da wani kyakkyawan aiki wanda ya shafe masa wannan laifi, wai in ma bai tuba ba kenan mutuwa ta cin masa. Kuma tsammanin ka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su aikata laifi su dawwama akan wannan laifi har mutuwa ta ci musu, wanda sun fi mu sanin girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sun fi mu sanin menene saba ma Allah. Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda yake cewa, innakum la ta'amaluna a amalan hiya adaqu fi ayunikum min ash-sha'r wa kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Yace ku jama'a, a yau kuna aikata ayyuka na laifi na saban Allah, wannan kuna ganin cewa a idanku bai kai gashi girma ba, bai taka karaya karya, ma'ana ya fi gashi wato kankanta a idanku. Yace wallahi mu ko irin aikin da kuke aikatawa a yau wanda ku kuna ganin cewa karamin laifi ne, mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kirga irin wannan ayyuka suna daga cikin masu halakar da mutum a gobe kiyama. Anas ne fa yake fada ga waɗanda suka tara zamani da shi tabi'a, yake cewa ku kuna aikata aiki na laifi, kuna ganin kankantar wannan aiki bai kai girman gashi a ganin idanku. Yace to mu irin aikin da kuke aikatawa a zamanin manzon Allah muna ganin cewa yana daga cikin ayyukan da suke halakar da mutum. To in ma wai shi sahabin ya mutu akan aikin bai tuba ba, to malam yace au ata bi hasanatin tamhu, biyuwa ya biyo baya da kyakkyawan aiki wanda ya shafe masa wancan laifi. Sai yace au gufira lahu bi fadli sabiqatihi, ko kuma an gafarta masa wannan laifi wato a sababin rigaye da ya yi zuwa fage na daraja, kamar yadda bayani ya gabata, abinda ya sa aka rangwamta ma Hadib ibn Abi Balta'a da Umar ya nemi a bashi izinin ya sare masa wuya, ba a bashi izini ba saboda ya halarci yakin Badar. Shi ne ya ce au bi shafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ko kuma wato da citan fiyayyen halitta shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi hum ahaqqun nasi bi shafa'atihi, wanda sahabbai su ne suka fi cancanta game da samun ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In ma wani ya cancanci manzon Allah ya cece shi, to sahabbai su suka fi kowa cancanta, domin su suka sadaukantar da rayuwarsu, suka sadaukantar da dukiyarsu, suka kaurace ba mazauninsu, suka tarar da shi Madina, suka mara masa baya domin taimaka masa akan isar da sakon Ubangije shi. In ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai cece wasu, to sahabbai su ne a layi na farko, sai an cece su sannan a cece wani. Yace a wujutuliya bi bala'in fi dunya kufira bihi anhu, ko kuma ya zamanto shi sahabin an jarrabe shi da wani bala'i, da wata musiba a nan duniya, wanda a sababin bala'in da Allah ya jarrabe shi za a kankare masa wannan laifi nashi. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a cikin hadisi sahihi, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala gammin hatta shaukatu yushaquha illa kafara Allah biha min khabayahu. Manzon Allah yace babu abin da zai samu musulmi na rashin lafiya ko gajiya ko bacin rai ko bakin ciki ko wata damuwa, manzon Allah yace daidai da kaya da mumini zai taka sai Allah ya kankare masa zunubansa. To kenan, in ma mai yiwuwa ba a samu wancan ba a samu wancan, to za a samu wannan. Allah ya jarrabe shi da wani bala'i a rayuwarsa ta duniya, wanda a sababin wannan bala'i da Allah ya jarrabe shi za a kankare masa wannan laifi ne. Wannan duka hamzari ne malam yake nema ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ma sun yi laifi to ubangiji subhanahu wataala ya gafarta musu laifin su in ma da wancan matsayi ko da wannan to Allah ya yafe musu dan haka Allah ya musu alƙawarin aljanna gaba daya sai ya ce fa idza kana hadha fi dhunubil muhaqqaqa wai in har wannan ya kasance a cikin zunubai ne wanda an tabbata sahabin yayi malan yace to fa kaifal umurul lati kanu fiha mujtahidin ina ga al'amuran da sun kasance a cikin al'amuran masu ijtihadi ne famar su dace ma gaskiya suke in asabu falahum ajran wanda in sun dace ma gaskiyar suna da ladalin kibi wa in akhbaru in ku sun kuskure falahum ajrun wahid suna da lada daya daya wal khabau maghfur kuskuren da suka yi an gafarta musu wanda kasancewar duk wasu masu aibanta sahabbai akan wannan rashin zuttuwa ne da aka samu wanda kuma su iya ijtihadi ne suka yi a cikin al'amarin wanda suka kafirta Ali suka kafirta Muawiya Khawarij wai akan rashin zuttuwa da aka samu tsakanin Ali da Muawiya yanda aka yaki juna kowa da mabiyansa to akan wannan su Khawarij suka kafirtar da su gaba daya kamar yanda su kuma ɗan Shi'a suke kafirtar da Muawiya da duk waɗanda suke tare da shi da sauran sahabbai wai a sababin cewa sun samu rashin zuttuwa tsakanin su da Ali dan Abi Talib to kaga shine malam yace wai fa idza kana hadha wannan bayani da muka yi in har ya kasance fi dhunubil muhaqqaqa a cikin laifuka ne wanda an tabbata sahabin yayi to gaya in ma Allah ya gafarta masa a sababin matsayi da yake da shi na daraja ko kuma Allah ya jarrabe shi da wata musiba ko kuma ya tuba game da laifin ko kuma Allah zai sanya shi cikin ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sai yace fa kaifal umurul lati to yaya al'amurra waɗanda kanu fiha mujtahidina wanda sahabbai suka zamantu masu ijtihadi ne neman dace ma gaskiya a cikin al'amarin in asabu in sun dace ma gaskiya falahum ajran sun cancanci ladalin ki biyu wa in akhba'u in ku sun kuskure falahum ajrun wahid suna da lada daya wal khaba'u maghfur kuskuren da suka yi tuntunin ubangiji ta'ala ya yafe musu malan sun ce thumma alqadaru alladhi yunkaru min fi'li ba'dihim nazrun maghfurun fi jambi faba'idil qawmi wa mahasini malan yace thumma alqadaru alladhi sannan gwalgwadon laifin da yunkaru za a ringa inkari ana musu min fi'li ba'dihim wato na aikin wani daga cikin sahabbai wasu daga cikin sahabbai in ma an yi laifin to ba dukkan sahabbai bane ba suka yi laifin bayani ya gabata Ibnu Sirin yace a lokacin da fitina ta taso tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan sama da sahabi 10,000 ke akwai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace waɗanda suka kutsa a cikin wannan fitina ba su kai ba mutum 100 yace kai bari ma yace ba su kai mutum 30 ba shine malan yace summal qadaru sannan gwalgwado allazi wanda yunkaru za a yi musu a yi inkari min fi'li ba'dihim wato na aikin wasu daga cikin sahabbai malan yace nazrun dan kadan ne magmurun yace kuma gaba ɗayan shi ya dirmiya fi jambi faba'ilil qawmi a cikin wato fadala da daraja ta su waɗannan jama'a wa mahasinihim da kyawawan ayyukansu kafin ka lissafa laifi daya na sahabbai to wannan fadala da daraja daidai da suka yi ya wuce dubu kafin ka lissafa cewa ga kuskure daya to zaka samu fadala ta su tafi dubu shine malam yace nazrun yace kuskuren da suka yi in ma an yi wanda za a iya cewa sahabi kaza da yi kaza bai yi daidai ba malan yace dan kadan ne magmurun yace kuma gaba daya abin dirmiyaswa ne fi jambi in ka hada shi da faba'ilil qawmi daraja ta su waɗannan jama'a wa mahasinihim da kyawawan ayyukansu kenan bai taka karaya karya ba kenan kuskuren su yana cikin kenan bahari hasanatihim yana cikin kogin kyawawan ayyukansu misali yanzu mutumin da ya dace su goma sai yayi kuskure daya wannan kuskure daya zai sa a watsar da shi kafin yayi wannan kuskure daya so nawa ya dace kenan wannan kyawawan ayyuka da yayi ya kamata su sa ka rutse ido game da wannan kuskure da yayi ka kauda kai ka manta da shi shine malam sai ya fara zanuwa yace min al-imani billahi na imanin da suka yi da Ubangijinsu sune suka yi imani da Allah suka karbi wannan musulunci da gumugumin sa an gane ko kamar yanda mu a yau wannan musulunci mun same shi kamar yanda Hausawa suke fada farautar bishiya ce gasu yanda suka sadaukantar da rayuwarsu suka sadaukantar da dukiyarsu suka kaurace ma mazaunan su suka bazu a cikin duniya ba dan komai ba domin isar ma al'umma wannan addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wahalar da suka sha in an kasa kashi 100 dire da ɗe ba mu sha ta ba wanda ga ya wani sahabi yake cewa wallahi ba mu fara koshi da abinci yace sai da aka bude Khaibar da yaki sai a shekara ta 7 sannan suka fara koshi da abinci kuma gaya Abu Huraira yake cewa sama da mutum 70 daga cikin ahalus Suffa yace wallahi babu wanda yake da zani da mayafi wanda zai daura zani a tsatsan shi sannan ya yafa wani in ma ka samu mutum zani ɗe ne kawai ya daure ya rufe al'aurarsa baya da wanda zai yafa yayi maganin zafi ko maganin sanyi ko ka samu mutum yana da zani mai fadi ya daura a tsatsan shi sannan ya janyo harshen ya daura a wuyan shi to mu kuma a yau aka dan ka samu mutum da komple 10 ko 20 ko 30 to ga ya sahabi ne Hubayra da komple 2 dama maganar takalmi ma babu shi maganar takalma ma ba kowa ba yake da takalmi wanda ga su nan a zaune sai in an gama sallar isha maza Allah ya ce kowa ya ja gwargwadon wanda zai iya ja ya je gida ya dauko abincin su su ci maza Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai yake kwashi kamar kusan mutum 10 ya je gida da su ga sahabin da matar ta zo ta yi kyauta kyautar kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fahimci manzon Allah baya bukatar ta sai ce ya rasulullahi a aura mu manzon Allah ya ce je ka nemo sadaki yaje ya buga bai samu abin da zai bada a matsayin sadaki yace ya rasulullahi sai wannan zanan nawa daya in kana so in bata manzon Allah ya ce me za ta yi da zanan ka in ka bata kai ko ka daure mu manzo Allah ya ce iltamis walau khataman min hadidi shi kade ka nemo sadaki ko da zobe ne na bakin karfe ya buga dire da zobe na bakin karfe bai samu ba manzo Allah da ya dawo ya tambaye shi yace me ka haddace na surorin alqur'ani ya zana masa manzo Allah ya ce to na aura maka ita a sababin abin da yake tare da kai na alqur'ani shi kaka karantar da ita shine sadaki to kaga kasancewar mutane ne waɗanda wannan musulunci sune suka karbe shi da gumugumin shi dan haka Ubangiji ta'ala ya musu lakabi as-sabiquna al-awwaluna yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina taba'uuhum bi ihsanin al-aya shine yace min al-imani billahi na imani da suka yi da Ubangijinsu wa rasulihi da imani da suka yi da manzansa sune farko a cikin al-umma sai yace wal jihadi fi sabilihi da jihadin da suka yi domin daukaka addinin Allah sun sadaukantar da rayuwarsu sun sadaukantar da dukiyarsu sun mara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya akan yakar abokan gaba domin yada musulunci a ban kasa wal hijra kuma ga kaurace ma mazaunan su da suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina kaga hudi ba kaura fa suka yi mahaifa su ci yanda suke son maka suke kaunarta yanzu kai yau ma'aikaci ne ba maganar ba a ce kwata-kwata an maida ka ca za a yi an tada ka daga nan an kai ka wata kauye nan amma kamar an dora ma dutsen Uhudu duniya ta maka girma kuma in ka je can kin ma hu albashin da ake baka za a yi su ko wani albashi aka musu albashin su na wajen Ubangiji amma suka yarda suka amince da wannan hijira da Allah ya wajabta musu mahaifarsu wadda suke so suna kauna makka suka kaurace mata suka tarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina dan haka manzon Allah ya tabbatar da cewa hijira tana ruguza duk abin da ke gabaninta duk wanda ya hijira to duk laifin da ya gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya yafe masa to sahabban sun yi hijira wannan ma matsayi ne suke da shi na daraja sai ya ce wan nusra wato da taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun taimaka masa da rayuwarsu sun taimaka masa da dukiyarsu mutanen Madina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi hijira al-Abbas ibn Abdul Muttalib yazo yace sai da shi ayi sharadi suka ce za mu bashi mafaka za mu bashi kariya irin yanda muke ba matanmu da 'ya'yanmu sannan al-Abbas ibn Abdul-Muttalib yace to ba laifi yace ya Rasulullahi kana iya tafiya kuma lokacin da aka fito za a tafi yaki wanda yake na Badar domin ba yaki ba aka fita maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ne dalihin ya tsare wannan kayan kasuwa na Qurayshawa wanda daga hanyar Sham Abu Sufyan yana tafi da su bazan Allah ya fita domin a tsare hanya a kwace wannan kaya maimakon dukiyar mu'minai da suka ringa kwacewa a birnin Makka sun kwace ma mu'minai dukiyar su sun tsangwame su sun cutar da su to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu labarin dukiyar su ga tanan tafe bazan Allah ya fita da nihin a tsare wannan dukiya to wannan dukiya sai ta sha kuma Allah ya musu alƙawarin ɗayan biyu kenan in ma wannan dukiya ko kuma kasancewar afafata kuma mu'minai su yi nasara to a lokacin nan manzon Allah sai yake faɗa ga jama'a yake cewa ashiru ilayya ibadallah ashiru ilayya ibadallah ya ku bayin Allah ku bani shawara a lokacin nan Abubakar Allah ya kara masa yadda yace ya Rasulullahi ashirye muke ya Rasulullahi duk inda kake so da mu ka tafi ashirye muke manzon Allah sai ya ci gaba da maimaita wannan kalima domin ba da muhajirun ba yake nihi da mutanen Madina domin alkawarin da suka yi tsakanin shi da mutanen Madina a nan gida Madina za su ba shi tsaro da kariya irin yadda suke ba matansu da ƴaƴansu to amma yanzu an fita wajen Madina kaga ba akan wannan alkawari ba akai manzon Allah sai yake cewa ku bani shawara Sa'd ibn Mu'az sai ya fahimci yace ya Rasulullahi kamar da mu kake yace ya Rasulullahi a cikin dukiyar mu dauki duk abin da kake so yace kuma ya Rasulullahi daga nan yace wallahi inda zaka bi da mu ka kutsa wani kogi da ake kiran shi Baharul Gimal yace ya Rasulullahi za mu kutsa mu bi tare da kai yace sa gabanka inda kake so muna tare da kai babu ɗaya daga cikin mu da zai ja baya yace sir ala barakatillahi yace tafi akan albarka ta Ubangiji muna tare da kai to kaga mutane ne waɗanda sun taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rayuwarsu da dukiyarsu don haka Allah ya musu lakabin cewa al ansar su mutanen Madina kamar yadda yace wasabiquna al awwaluna min al muhajirin sai yace wal ansar haka yace laqad taballahu ala an nabi wal muhajirina wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al usra domin sun taimaka masa da rayuwarsu da dukiyarsu to sahabbai suna da wannan matsayi wanda wani bai samu wannan matsayi ba sai yace wal ilmin nafi kuma ga ilimi ne amfani alqur'ani da sunna in kaji an ce al ilmun nafi shine alqur'ani da sunna sai yace wal amalis salih kuma da aiki wanda yake nagari wanda wannan ilimi da muke kan shi a yau wanda kuma zai dore har zuwa kiyama alqur'ani da sunna mun same shi ne ta hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka karanci alqur'ani da sunna a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka isar ma wanda ke bayan su wal amali salih kuma sannan ga aiki wanda yake na kwarai duk abin da suke yi suna yin shi ne dan Allah malam yace wa man nazara duk wanda yayi nazari yayi tunani ya lura fi siratil qaumi game da tarihin waɗannan jama'a bi ilmin wato da ilimi wanda yake tacacce wanda babu son zuciya wa basira wa basiratin da nura wadda take ta zuciya wa ma mannallahu alaihim bihi da abinda Allah ya musu kyauta min alfaba'il na darajoji ilm alima yaqina yace wannan mutum zai yi sani na sakankancewa annahum khairul khalqi ba'da al-anbiya sahabban manzon Allah sune fiyayyun halitta bayan annabawa idan ka fitar da annabawan Allah da manzanni to babu mai daraja wanda yake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace la kana wala yakunu misluhum kwatan kwacin sahabbai la kana malam yace a baya ba a yi ba wala yakunu kuma a gaba ba za a yi ba har zuwa kiyama a baya tunda Allah ya yi duniya bai ba wasu jama'a masu daraja banda annabawa da manzanne waɗanda suka kai matsayin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum 70 da annabi Musa ya zaba daga cikin mutanen shi suka je zancen Allah basu kai matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hawariyawa na annabi Isa basu kai matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wasu jama'a da aka yi a baya basu kai darajar sahabbai ba shine malam yace la kana wala yakunu misluhum kwatancin sahabbai malam yace la kana a baya ba a yi ba wala yakunu kuma nan gaba ba zai kasance ba har zuwa kiyama ba za a samu wadanda suka kai matsayin su na daraja an gane ku kenan in ana so ma a samu khatamul awliya a cikin sahabban manzon Allah yace wa innahum safwa yace sune zaba sune tatattu wanda duk wani datti da duk wata kazanta ubangiji ta'ala ya tsarkake su lafazin as-safwa wato jam'i ne na safiyun in aka ce as-safi wanda yake kenan zababbe an tace duk wani mugun hali da duk wasu dabi'u na banza an karkabe baya da su shine yace wa innahum as-safwa yace sune tatattu zababa min quruni hadhihi al-umma wato daga cikin jama'u na wannan al'umma allati hiya khairul umam wanda wannan al'umma ita ce fiyayyar al'umma wa akramuha ala Allah ita ce tafi kowace al'umma daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dan haka Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ji kansa yake cewa inna Allah subhanahu wa ta'ala lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kalli zukatan bayansa bayan zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wajada quluba ashabihi khayra qulubil ibadi sai Allah ya samu zukatan sahabban manzon sa sune suka fi dukkan wata zuciya ta bayi faja'alahum zara'a nabiyihi sai Allah ya maida su cewa sune ministotin kenan wato manzon sa ma'ana sune fadawan sa yukatiluna ala dini sune zasu sadaukantar da rayuwar su da dukiyar su su yaki makiya ala dinihi akan tabbatar da addini shi kaga anan Abdullahi dan Mas'ud yake tabbatar da cewa bayan annabawa da manzanni babu mai daraja sama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya kalli zukatan bayi gaba daya zuciyar annabi ita tafi kowace zuciya bayan haka sai Allah ya kalli zukatan sahabbai sai ya ga zukatan sahabbai sun fi kowace zuciya ta bayi dan haka sai Allah ya zabe su a matsayin cewa su ne fadawan manzon sa waɗanda za su sadaukantar da rayuwar su da dukiyar su domin yakar makiya akan tabbatar da addinin sa dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi kuma ya faɗa yake ce ma sahabbai antum tufuna sab'ina umma antum khairuha wa akramuha ala Allah subhanahu wa ta'ala maza Allah yake cewa ku da kuke ganin ku maza Allah yace ku ne cikamakin al'umma 70 kafin ku al'umma 70 ba daya akai ku ne na cikin 70 kin maza Allah sai yace antum khairuha yace ku ne fiyayyu daga cikin 70 kin gaba daya wa akramuha kuma ku kuka fi kowa daraja a wajen Allah hadisin yana cikin sunan Tirmidhi da sunan Ibn Majah da al-Mustadrak wato na hakimun Naisaburi dan haka dai Allah ya saukar ra'aya wadda gata ana karantawa har kiyama wadda take nuna wannan al'umma tafi kowace al'umma daraja al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma kuma wanda suka fi kowa daraja sune sahabbai ubangiji ta'ala yace kuntum khayra ummati fukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah an gane ku kenan kuma manzon Allah sai ya bada shaida cewa khayrun nas karni fiyayyun jama'a sai ce karni jama'a da suka tara zamani da ni nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك